idan muka dawo bangaren hada-hada da sayin wasan kallon kafa na duniya kuwa dan wasan baya na kungiyar kallon kafa ta Arsenal Hector Bellerin ya kara tsawon kwantrakin sa a kungiyar ta Arsenal na tsawon shekara 6 inda zai ke saukar fan 100 a duk sati. Tottenham ta fara tattaunawa da Hugo Lloris domin yiwuwar tsawaita masa kwantrakin sa na tsawon shekara 2 masu zuwa. Dan wasan tsakiya na Chelsea Charles Fabregas ya ci amincewa da sayin da wata kungiya ta yi masa a kasar China. Haka kuma shi ma dan wasan gaba na Manchester United kuma kaftin a kungiyar kwallon kafa Wayne Rooney ya yi watsi da sayin da wata kungiya mai suna Beijing Gong daga kasar China ta yi masa don ya koma kungiyar da taka leda da zaran an buɗe hada-hadan ƴan wasan kwallon kafa a watan January na shekarar da za ta zo nan gaba. Huta lafiya.